Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31.25.16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da ranar Juma'a ta babbar rana 3 ga watan Agustan shekara ta 2018. Suna Nasir Fil Hashin Gumel tare da Safina Tsada Sodangi da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Kwana daya bayan sanar da sakamakon zaben shugaban kasar Zimbabwe, babban madugun hamayya ya bayyana cewa zai kalubalanci zaben a kotu, yayin da sabon shugaban ke neman hadin kan kasa. Shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da nuna rashin yarda da 'yan jarida kan batun kutsen da ake zargin Rasha da yi, duk da sanarwa haɗin gwiwa da manyan jami'an tsaron ƙasar suka yi kan ci gaba da neman shishigi da Rasha ke yi. A ƙasar Pakistan kuma jami'un hamayya suna shirin haɗa kai domin tsaye da ɗan takarar da zai kalubalanci Imran Khan a zaben Prime Minister.
To karin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji rundunar tsaro ta musamman a jihar Filato na amfani da kayayyakin aiki irin waɗanda ƙasashen da suka ci gaba ke amfani da su.
Ina so zan sanar miki cewa akwai wato television CCTV saboda a tabbatar da an samu kula da ayyukan da mutane suke yi.
A yau ranar 3 ga watan Agustan ne jamhuriyar Niger ke bikin samun 'yancin kai, ko mai 'yan kasar ke cewa ga ci gaban da aka samu.
Gaskiya in akwai ci gaba, in akai wa gaza magani.
Dadi nake ji kuma Allah sa kare lahiya, kuma Allah sa gama lahiya.
Balle mu jihar Mara kenan ko mu sai mu ci alhamdulillah.
Haka kuma za ku ji cewa wasu magoya bayan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari sun gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya a jihar Niger. Sai kuma shirin duniyar Amurka da Muhammad Lalo zai kawo mana. Sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar email idan lokaci ba mu dama. Amma kafin nan sai mun fara jin cikakkun labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sa'o'i kaɗan bayan da manya-manyan shugabannin tsaron Amurka suka yi wata bayyanar ba sabon ba tare a ɗakin watsa labaran fadar White House don nuna damuwarsu akan ƙoƙarin da Rasha da mai yiwuwa waɗansu ke yi na yin shishigi a zaben Amurka mai zuwa. Shugaban Amurka Donald Trump ya fito a wani gangami inda ya nuna gaza kushe shugaban Rasha Vladimir Putin duk da ɗimbin shaidun da ke da akwai akan kasa London ɗin da Rasha ta yi a zaben Amurka. Ina jituwa sosai da Putin, inji Trump a wajen gangamin. Trump ya sake zargin gidajen watsa labarai da rubuta labaran ƙarya, inda ya kira rahotannin shishigin Rasha a zaben Amurka akan ƙarya ne. Wannan jawabi da shugaban ya yi a wajen gangamin ya saba jawabin da manyan jami'an tsaron suka yi da farko. Yanzu aikin da ke gaban sabon zaben shugaban kasar Zimbabwe Emmerson Mnangagwa shine hada kan al'ummar kasar bayan ya lashe zaben da aka gudanar ranar Litinin da ya haifar da tashin hankali da kuma zargin cewa an tafka magudi. Hukumar zabe ta ce Mnangagwa ya samu kashi 50.8 na ƙuri'un, ya ba babban abokin hamayyarsa Nelson Kamisa karamar rata.
They are fake, they are not authentic, we are not part of it, those are real figures from Zek.
Sakamakon na bogi ne, ba shi da sahihanci, ba mu da hannu a wannan sakamakon. Wannan abin da hukumar zaben kasar ta kitsa ne, saboda haka ba mu amince da shi ba. Kamisa shi ma ya bayyana sakamakon zaben a matsayin na jabu, ya kuma ci alwashin kalubalantarsa a kotu, yayin da magoya bayan sabon shugaban kasar suka raba daren jiya Alhamis suna murna.
We are happy and we are hoping for a lot. Our new president has been telling us a lot of things that he is promising us.
Muna murna, muna da kyakkyawar fata matuƙa. Sabon shugaban kasar namu ya yi mana alƙawura masu yawa. Wannan sabuwar Zimbabwe ce sabon juyi. Muna farin ciki a matsayinmu na matasa a shirye muke mu goyi bayan shugabanmu. Wasu 'yan kunar bakin wake guda biyu dauke da bindigogi sun afka wani masallacin 'yan ɗariƙar Shi'a a gabashin Afghanistan a lokacin sallar Juma'a, inda suka kashe masallata 25 da jikkata fiye da 70. Masu harin sun shiga masallacin a Agadez, babban birnin yankin gabashin Paktiya, inda suka yi wa masu ibadun ruwan harsashi kafin su harba kansu. Kamar yadda shugaban 'yan sandan yankin Raz Muhammad Mandoze ya gaya wa murya Amurka. Daraktan hukumar lafiyar yankin Walayat Khan Ahmad Zai ya gaya murya Amurka cewa an kai waɗanda suka jikata asibitocin garin guda biyu. Har yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin a garin na Paktiya, wanda ya haɗa iyaka da Pakistan. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Ci gaba da tantama akan sahihancin zabe mako guda bayan zaben da aka gudanar a kasar Pakistan, inda fitaccen dan wasan cricket da ya shiga siyasa Imran Khan ya yi ikrarin nasara. Wasu daga cikin shugabannin manya-manyan jam'iyyun siyasar sun taru tare da wasu jam'iyyun a babban birnin na Islamabad da nuna rashin amincewarsu da zaben da suka ce an tafka magudi. Duk da haka sun ce za su yi aiki a majalisar su kuma fiddo nasu dan takarar don ya yi takara da kan a matsayin Prime Minister. Ba za mu amince da sakamakon wannan zaben ba, kuma hukumar zaben a cewar Sheryl Rahma, wata shugabar jam'iyyar Pakistan People Party, jam'iyyar Prime Minister da aka kashe Benazir Bhutto. Za mu ci gaba da zanga-zanga akan wannan sakamakon zaben a ciki da wajen majalisa. Kasar China a yau Juma'a ta yi gargadi akan maka haraji akan sababbin kayan Amurka na kimanin dala biliyan 60 har idan gwamnatin Trump ta ci gaba da barazanarta ta kwanan nan akan cinikayya. Ma'aikatar ciniki ta ce harajin da aka saka na kashi 5 cikin 100 zuwa kashi 25 cikin 100 a fiye da kayan Amurka 5,200 an kimanta ne, kuma China tana da 'yancin mai da martani a yakin cinikayya tsakanin manyan kasashen duniyar biyu. Gargaɗin China ya zo ne jim kaɗan bayan sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya haɗu da ministan harkokin wajen China Wang Yi a Singapore. Ba su yi magana da manema labarai ba bayan ganawar, an kuma buƙaci manema labarai da su fita daga ɗakin kafin taron. Jiya Alhamis, ministan harkokin wajen China ya gaya wa manema labarai cewa Amurka na buƙatar ta kwantar da hankalinta ta duba masu amfani da kayansu, inda yake magana akan barazanar gwamnatin Trump na ƙarin haraji akan kayan China masu kimanin kuɗi biliyan 200 daga ainihin kashi 10 cikin 100 da kashi 25 cikin 100. Wang ya ƙara da cewa wannan ƙarin harajin zai sa Amurka ta ji jiki akan kasuwancinsu da ke China.
Safinar Tusa da Sodanki kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, domin tabbatar da tsaro a jihar Filato, rundunar tsaro ta musamman ta samar da wasu kayayyakin aiki na zamani da ake amfani da su, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Zainab Babaji ta haɗo mana.
Rundunar tsaro ta musamman a jihar Filato ta ce ta samar da wasu kayayyakin aiki kwatankwacin irin waɗanda ƙasashen da suka ci gaba ke amfani da su wajen gano masu aikata laifi a tsakanin al'umma. Kakakin rundunar STF a jihar Filato, Manjo Umar Adam, ya ce rundunar su ta dukufa wajen tabbatar da tsaron lafiyar jama'a.
Ina so zan sanar miki cewa akwai wato television CCTV saboda a tabbatar da an samu kula da ayyukan da mutane suke yi, ya daddasa su a wajeje daban-daban a nan cikin gari, saboda daga nan wajen tibin yana recording din duka mutane da suke wajen da duk activities din da suke yi, muna ganin su a TV, kuma duk lokacin da wani abu ya taso muna da dama za mu iya magana da jama'anmu da suke wajen.
Ce an samu cigaba kenan kamar
kwarai da gaske.
Kana ganin kamar wannan zai taimaka wajen daƙile matsalolin tsaro da ake da shi kamar yadda ake samu a ƙasashen waje?
Kwarai da gaske, saboda idan kika dura kamar can ƙasashen wajen ma yanzu dai muna kwaikwayo ne da su. Menene kwaikwayo da su? Saboda su kamar duwa na surveillance cameras din da shi suke amfani, kuma yake ba su abin nan gudunmawa wajen cimma burin su na tabbatar da zaman lafiya to kinga shi ma wannan din kaman yadda yake ba su wannan abin nan dama suke samu nasara akan wa'annan mugayen ayyuka kuma suke tabbatar cewa ta wannan amfani da shi suke tabbatar da an zauna lafiya kin gani mu ma yanzu mun samu wannan dama
kakakin rundunar tsaro ta STF kenan a jihar Plateau Manjo Umar Adam Gani yadda ayyukan yan fashi da makami da masu garkuwa da jama'a ke ƙara yawaita a wasu sassan Najeriya. Komandan rundunar tsaron farin kaya wato Civil Defense a jihar Nasarawa Muhammad Gida Dofari yace bayan horarwa daban-daban da suka ba jama'an su manya da ƙanana yana da yaƙinin tsaro zai inganta a ƙasar.
Lokaci yayi da ya kamata matsaloli da ake samu na rashin zaman lafiya mu sa masa capital post mu tsaye da shi. Aikin mu ne mu hukumomin tsaron mu tabbatar da cewa ƙasar nan ta zanna lafiya. To alhamdulillah da irin wannan horo da muke abubuwan suna raguwa ayyuka suna ƙara inganci kuma an ka duba zabi ya kusan zuwa na 2019 to ka kuma yawanci daga mu hukumomin tsaron ruwa ke zuba idanu kan mu ga cewa an yi zabin nan lafiya to ina fata al'umma su ba mu haɗin kai shi tsaro ba na dan civil defense bane ko na dan sanda ko na soja kadai na kowa da kowa ne in Allah ya yarda kuma ƙasar mu za ta zanna lafiya
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
Zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama lahu lafiya shine cigaban Najeriya
to madalla a gaida Zainab Babaji to daga batun tsaro a Najeriya sai matsalaka jamhuriyar Niger inda a yau dinnan ake bikin samun yancin kai kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Sha'ibu Mani ya hado mana
Takin ƙasa kenan a lokacin ranar 3 ga watan 8 ranar da Niger ta samu incin kai daga turawan mulkin mallaka na ƙasar Faransa tun 1960 asalima hakan ya sajin ta bakin Alishi Ebegu wani malamin makaranta mai ritaya tarihin ita wannan ranar Trout karo na 58
yaya akai 3 ga watan 8 1960 an yi wani babban taro a Jamus Saudi Arabia Berlin an yi babban taro Brazzaville kuma da gwal da ya kama mulki horan shi jamhuriyar ta biyal yace ma kasashen da ya mulki ku yi hankuri zuwa gaba zan ba ku mulkin kai akwai ta kungiya da kirkiro da ta kumshi dawome Cote d'Ivoire da Niger da Togo suka ce to mun zo alƙalin kaman mu ka ba mu yancin kai sai aka fara dawome akai da ga watan 8 ta zo ta mu 3 ga watan 8 Jo Rahmani ne ya hito shugaban kasa na fari yace yau mun zama da yancin kanmu yarda da yanzu akwai canji kau shine an ba mu yancin hoton ra'ayin mu an ba mu yancin zaben wanda za su mulki mu an ba mu yancin walwala ba kama da ba
shugaban kasa da Isu Muhammadu jagoranci bikin sallar dashen itace a wata sabuwar babbar asibiti irin ta zamani Hopital de Reference mai kunshe da gadajen yan malati yayin da 500
pour abriter les cérémonies du 58e anniversaire de l'indépendance de notre pays et la 43e édition de la fête nationale de l'arbre.
Murtsarayawa da bunƙasa gandun daji Mallam Al-Mustafa Garba kenan ke bayani bisa ga wannan jigon sallah na shuka itace su barkate domin kariyar ƙasa da kuma dajuka karo na 43 to zagaye na 2 a nan jaran Maradi Dr. Laminu Usman wani malamin makaranta mai bincike a University Dandukudan Kulodo ya bayyana mana amfani ice
akwai inuwa akwai abubuwa da yawa kamar abinci ana iya daukan kunnuwa ana iya daukan diyan abu da yawa ana amfani da shi sana gyaran kasa magunguna dewa da ake da ita ce ba yau bane aka fara aiki da ita duka sun san ba ice matsala ce yanzu mai gona cin gona shi ya sani sai in babu ice baya samu albarka kamar wanda akwai gona shi akwai ita ce shi ma makiyayin babu ice an san babu ciyawa wanda dabbobi za su ci abu kadai ne za su iya ci ita ce
ita dai wannan sallah ta shuka ita ce da murna samun incin kai ta samu baki cike da wajen Niger ga maudansu ɗan Maradi inda suke bayani kan wannan sallah da kuma canjin da aka samu
ka san ɗan Maradi yana jin yana murna gaskiya in akwai ci gaba in akai wa gaza mu gani
dadi nake ji kuma Allah sa kare lahiya kuma Allah sa gama lahiya
balle mu jahan maradi nan ko mu sai mu ce alhamdulillah an karbo ga sallah wanda aka ba jahan maradi
Sha'ibu Mani sashin Hausa na muryar Amurka daga Maradi jamhuriyar Niger
to madalla a gaida Sha'ibu Mani idan ma koma Najeriya kuma wasu magoya bayan shugaba Buhari ne suka gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya biyo bayan sauye sheka da wasu ƴan jam'iyyar masu rike da makaman gwamnati suka yi a kasar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto
a Najeriya an gudanar da wata zanga-zangar nuna goyon baya ga shugaban kasar Muhammadu Buhari a jihar Niger dake arewacin Najeriya biyo bayan ficewar wasu hamshakan masu rike da mukamin gwamnatin Najeriya daga cikin jam'iyya mai mulki ta APC ya zuwa jam'iyyar adawa ta PDP zanga-zangar dai an gudanar da ita ne a garin Ibeto ta karamar hukumar Magama mahaifar tsohon jakadan Najeriya a kasar Afrika ta Kudu Alhaji Ahmad Musa Ibeto wanda shi ma ya fice daga APC ya koma jam'iyyar adawa ta PDP a cikin wannan makon Alhaji Muhammad Mamman Auna shugaban karamar hukumar Magama dake zaman daya daga cikin jagororin masu wannan zanga-zangar ga abin da yake cewa
dalili mun fito ne mu nuna mutanen duniya APC ita ce jam'iyyar mu a Magama duka dan Magama ƴaƴan jam'iyyar APC muna nan babu wanda ya rage muna nan tsinke da ƙarfin
Daruruwan jama'a ne dai suka halarci wannan zanga-zanga da ta janyo hankalin jama'a matuka ga abinda wasu daga cikin masu zanga-zangar ke cewa
Sunana Alhaji Abubakar Maijoya ina tabbatar ma duniya a garin Ibeto muke rali tun farko mun roki Allah Ta'ala cewa Allah ka cire mana bara gurbi a cikin tafiya domin me akwai wanda ke suna cikin mu suna cutar da mu sun bi tawaggan mai girma General Buhari saboda wannan darajar nashi da kuma darajar jami'an APC
Sunana Alhaji Abdullahi Sa'idu daga Nasarawa A a cikin garin Mina gaskiya bamu ji dadi mu jama'an APC da Ibeto ya watsa ma shugaban kasa a fuska ba an bashi minista da shugaban kasa ya zabe shi aka ce shi da gwamnati sun fito a zone daya duk da haka shugaban kasa ya ga cewa yana da sha'awa ya aiki da mutumin nan ya dauke shi ya bashi ambassador a South Africa
to sai dai shugabar bangaren mata ta jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger Hajiya Aishatu Ibrahim ta ce zanga-zangar ba ta da wani tasiri
PDP zanga-zanga ba ta da tasiri a gare mu domin inda za ta yi tasiri mu ba mu tabbatar sai an zo fagen jefa ƙuri'a mun ga cewa an kawo zarfi ba mu kawo ba to nan ne za mu san cewa zanga-zanga ta yi tasiri amma a yanzu a idon jama'a mu ba mu ga zanga-zanga za ta yi mana tasiri
Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agunmu na cewa karfe 11:18 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako na musamman ne wanda zai dubi kan ziyarar da shugabar murya Amurka Amanda Bennett ta kai a Najeriya. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya yi mana bitar wannan ziyara. Sunana Mahmud Lalo. A yi sauraro lafiya.
Babbar daraktan gidan rediyon muryar Amurka Amanda Bennett ta gudanar da ziyarar aiki a wasu kasashen Afrika. Inda ta karkare a nan Najeriya. Managing editor na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto ya yi bayanin makasudin wannan ziyara tata.
Wannan shine karon farko take zuwa Najeriya amma ba shine karon farko take zuwa kasashen Afrika ba. Ta zo Najeriya saboda ta fahimci tasirin muryar Amurka a nan Najeriya. Ta shajin cewa Najeriya tana ɗaya daga cikin manyan kasashen da muryar Amurka take da tasiri akan su amma yanzu ta zo jiki magayi ta ji din duk inda ta je ba abin ba inda ba gaya mata wannan tasiri musamman na sashen Hausa na murya Amurka kama daga manya irin su matar shugaban kasa Aishatu Muhammadu Buhari zuwa ga ministan watsa labarai Lai Muhammad zuwa ga yan jaridu da ta haɗu da su mata zuwa ga shugabannin cibiyoyin kafofin watsa labarai irin shugaban talabijin na kasa Yakubu Muhammad duk sun gaya mata duk inda ta je ana gaya mata cewa yadda ake saurari yadda take tani ya wuce ne akan yadda wato ya wuce nan akan yadda ake saurarin shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka saboda haka makasudi na ɗaya da kenan. Na biyu, Amanda Bennett a ƙarƙashin rakiyar shugaban sashen Afirka Negusi Mengesha da nikaina ta zo ne domin ta samu saduwa da masu faɗa a je a nan Najeriya don su ma ta je daga wajensu. Na uku, ta zo domin ta halarci taron buɗe kwas na kuma ma'aikatan gidan rediyon Murya Amurka da sauran kafofin watsa labarai da aka tara a nan cibiyar Murya Amurka da ke Abuja domin ba su horaswa akan ba da labari game da cutar shan inna wato polio kenan. Ba da bayan haka ta zo domin ta haɗu da kafofin watsa labarai musamman gidajen rediyo da talabijin da muke alakanta da su. Sannan a ƙarshe ta zo ta haɗu da masu saurare su kansu domin ta ji daga bakinsu ya suke ji game da shirye-shiryen Murya Amurka.
Abinda uwar gida Amanda ta fara yi a Najeriya dai shi ne buɗe taron bita kan yaƙi da cutar polio da aka shirya wa wasu 'yan jaridu daga shiyar arewa maso gabashin Najeriya a nan Abuja.
I think all of you may have seen the terrible toll the polio takes on.
Babbar daraktan gidan rediyo na muryar Amurka kenan, Amanda Bennett, ke buɗe wani babban taron bita kan yaƙi da cutar polio da muryar Amurka ta shirya wa 'yan jaridu daga shiyar arewa maso gabashin Najeriya, inda take jan hankalin 'yan jaridun da su yi amfani da kafafen yaɗa labaransu wajen taka rawar kawar da wannan cuta da ta zamanto alaƙaƙai, inda kuma ta ce gidan rediyon muryar Amurka zai ci gaba da jan gabarar kawar da wannan cuta a sassa daban-daban na duniya. Bayan wannan taro, daraktar ta muryar Amurka kazalika ta kai ziyarar ban girma ga ministan labaran Najeriya Alhaji Lai Muhammad, inda ya mata jawabi.
I know that VOA has done a lot, you know, in promoting
na san muryar Amurka ta yi kuma na yin abubuwa da yawa wajen bada labaran gaskiya akan Najeriya, kuma ina fata za a ci gaba da haka domin babban kalubale da duniya ke fuskanta yanzu shine ja'ibar yaɗa labaran ƙarya. Babbar matsalar da muke jin za a fuskanta yayin babban zaɓe na shekara ta 2019 wato baɗi kenan idan Allah ya kai mu, shine yadda labaran ƙarya zai yi barazana ga matsalolin demokradiyyar da ma ci gaban kasancewar ƙasar guda ɗaya dunƙule. Don haka wannan ziyara abu ne mai matukar muhimmancin gaske. Kazalika, Amanda ta kuma ziyarci hedikwatar hukumar talabijin ta Najeriya wato NTA.
To, haɗakar aiki tare dai ba tun yau aka fara ba, sai dai yanzu mu duba inda za mu ƙarfafa ta. Amma abin da muke so daga West of America yanzu, muna son wajen horarwa da ma'aikatan mu. Kaga yanzu muna da kwalejin talabijin a Jos, to muna so mu inganta wannan kwalejin. To kuma ba mu inganta wannan kwalejin shi kaɗai ne irin shi a Afirka, ba inda ake da irin wannan kwalejin. Kaga yanzu muka samu taimakon West of America, za su iya taimaka mana da kayayyakin ayyuka, za su iya taimaka mana da masu koyarwa, kuma mutanen mu za su iya zuwa daga nan Najeriya su je West of America su koyi inda ake ainihin koyarwa, sai su dawo abin da su koya a can su dawo su koya mutane a nan. Bayan haka kuma za mu dinga da shirye-shirye iri-iri, muka haɗa gwiwa za mu iya yin shirye-shirye tsakanin mu da West of America.
Ana ganin kamar shirye-shiryen kafin watsa labarai na Turai manufofinsa ya sha bamban da irin naku wanda na gwamnati ne mallakarsa, kamar akwai bambanci mai ƙarfin gaske. Sai ya kake jin wannan bambancin zai shafi aiki tare tsakanin ku da su?
In aka zauna akwai bambanci da ba tantama akai, akwai bambanci amma ba abin da ba za a iya shiryawa ba in aka zauna muka san meye manufan abin da muke so.
Da bisani, Amanda Bennett ta kuma gana da masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a nan Abuja, inda ta jinjina musu ta kuma yi godiya gare su. Na ji ta bakin wasu daga cikin masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurkan.
Tare da taimakawa wannan gidan rediyo na muryar Amurka, don ba zan manta ba lokacin da na fito takara 2011. So mun yi hira da alheri. So alheri ta yi radani kuma na wayar da kai ga mutane akan matsayin mace. da kuma amfanin ta ga al'umma.
A ƙarshen wannan ziyara dai, ƴan ƙoroso sun nishadantar da Amanda Bennett wacce har sai da ta dan rausaya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Muhammad Lalo da shirin sa na duniyar Amurka. Yanzu kuma lokacin da zamu kawo musu wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon mu na farko ya fito daga Bafa Haruna Bajoga, malamin Jalingo Primary School a Shaka, ya ce salam viewe Hausa. Muna kira ga gwamnati da masu hannu da shuni da ƴan kungiyoyin agaji na yankin karamar hukumar Funakai, cewa su kaiwa ƴan gudun hijiran Zamfara da suka samu fakewa a Shaka dake a nan karamar hukumar Funakai, jihar Gombe, agajin abinci da sauran ababen bukatun al'umma na yau da kullum domin suna bukatar taimako. Sai kuma wasiƙa daga Suleiman Dukiya Kwanduga da Garba Sabiola Gashuwa sun ce baki ɗaya muna taya ɗaukaci al'ummar jamhuriyar Niger. Murnar zagayowar ranar inci da fatan al'ummar Niger za su dukkufa da yin addu'o'i domin samun zaman lafiya. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Shehu Kashalla Kafisan ana zikiri da Kadora Digaga ɗan Fulani Wargi daga jihar Bauchin Najeriya sun ce baki ɗaya salam viewe Hausa. Muna da Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin summa amin. Sai kuma sakon Sale Muhammad Sale Damara Yola ya ce al'ummar ƙasar Niger muna taya ku murnar cika shekaru 58 da samun incin kai daga turawan mulkin mallaka. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Kadora Digaga ɗan Fulani Wargi da Shehu Kashalla Kafisan ana zikiri daga jihar Bauchin Najeriya sun ce baki ɗaya assalamu alaikum viya Hausa. Fata nagari Lamiri, muna addu'ar Allah ya kawo muna ƙarshen ƴan bindiga da suka addabi jihar Zamfara, duba da yadda ake zubar da jinin bayan Allah a ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo muna zaman lafiya mai ɗorewa amin summa amin. Sai kuma sakon mu na ƙarshe ya fito daga Arabiyu Muhammad Gidan Madi daga jihar Sokoto a Najeriya, ya ce salam viewe Hausa, da fatan kuna lafiya. Ga sakona kamar haka: to gwamnati ƙasar Niger tare da ɗaukaci al'ummar ƙasar baki ɗaya, daga ƙasa ta Najeriya nake taya ku murnar zagayowar ranar samun incin ƙasarku. Fatan za ku kammala biki lahiya amin summa amin.
To madalla a gaishe ka. To yanzu kuma lokacin da zamu kawo muku labarai amma wannan karan a takeice.
Sa'o'i kaɗan bayan da manya-manyan shugabannin tsaron Amurka suka yi wata bayyanar ba sabon ba tare a ɗakin watsa labaran fadar White House da nuna damuwarsu a kan ƙoƙarin da Rasha da mai yiwuwa waɗansu ke yi na yin shishigi a zaben Amurka mai zuwa, shugaban Amurka Donald Trump ya fito a wani gangami inda ya nuna kokushi shugaban Rasha Vladimir Putin duk da ɗimbin shaidun da ke da akwai a kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben Amurka. Yanzu aikin da ke gaban sabon zaben shugaban kasar Zimbabwe Emmerson Mnangagwa shine hada kan al'ummar kasar bayan ya lashe zaben da aka gudanar ranar Litinin da ya haifar da tashin hankali da kuma zargin cewa an tafka magudi. Hukumar zabe ta ce Mnangagwa ya samu kashi 50.8% na ƙuri'un, ya ba babban abokin hamayyarsa Nelson Kamisa karamar rata. Wasu ƴan kunar bakin wake guda biyu dauke da bindigogi sun afka wani masallacin ƴan ɗari ƙarshe a gabashin Afghanistan a lokacin sallar Juma'a, inda suka kashe masallata 25 da jikkata fiye da 70.
To madalla a gaishe ki. To masu sauraro, anan muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma anjima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Safinatu Sodangi
wadda ta gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarnin shirin, da ma injiniyar Mateo Nashwan. Ni Sarfil Hashin kuma da ke cewa sai mun sake dawowa nan anjima, amma kar ku kashe rediyon ku domin tawagar yau da gobe nan tafi.